أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka, lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar Lahadi. A yau muna 24 ga watan Rabi'ul Tsani. Hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1446, wanda daidai da 27 ga watan 10 na shekara 2024 miladiya. Kamar yadda muka saba karatunmu na wannan littafi mai albarka, littafin Risalati Abi Zaidin Al-Qirawani, littafin fiqhu na mazhabin ta Imam Malik bin Anas, Allah ya kara masa yarda. Wancan sati mun je karshen babin shahadi, a yau zamu shiga sabon babi, shine babi na 31 a cikin wannan littafi, babu fil aiman wan nusur. Babun fil aiman wan nuzur, wannan babi zai mana bayani akan rantsuwa, abin da ya dace a rantse da shi. Kafin mu je da yau, shine darasi na 49 insha Allah. Wannan babi zai mana bayani bisa ga abin da ya halatta mutum yayi rantsuwa da shi, shine babul aiman wan nuzur, babul rantsuwa da alwashi ko addawal, shine an nuzur. Ma'ana babun zai mana bayani akan abin da ya halatta, irin rantsuwar da ya halatta mutum yayi da kuma wanda bai halatta ba mutum yayi, da kuma idan mutum yayi me yake lazumtar shi da kuma abin da baya lazumtar shi game da rantsuwa. Haka kuma bayan ya gama mana bayani akan rantsuwa, zai dawo akan annuzur. Annuzur mana jami'i ne na nazar, alwashi ko addawal. Saboda haka shi ma zai mana bayani irin alwashin da ya dace a shari'ance, a musulunci, da kuma wanda bai dace ba, da kuma idan mutum yayi me zai lazumi, me ya lazumce shi yayi, da kuma abin da bai lazumce shi ba, ma'ana abubuwan da suke na ja'iz insha Allah kenan wannan shine abin da wannan babi zai mana bayani kenan abin da zai lantar kamar kafara ta rantsuwa asalin kalmar al-yamin ayman jam'i ne na yamin yamin shine kuma ma'anarsa al-qasam ko kuma al-half ma'ana da abu da suke bada rantsuwa al-yamin rantsuwa al-qasam rantsuwa al-half rantsuwa ashin malaman suna ta ma mu'annasa ne da mu'annas ne haka kuma asalin kalmar rantsuwa daga me yake ta al-yamin kalmar yamin da aka same ta ita al-half shine rantsuwa da al-qasam to kuma yamin sai ya zo shi ma rantsuwa ne me dalilin da sanya ake ce ma rantsuwa al-yamin asalin ada larabawa idan suka yi wani abu na alƙawari ko wani albashi ko kuma ana wannan rantsuwa to saboda haka sai ka kawo hannunka na dama in ka na hannun na dama sai mu buga ina ba ta fahimta ka ka naka na dama ka kawo hannu na dama sai mu buga to daga nan kalmar kun ga dama ce sai ce to al-yamin mana kamar a ce promise ta ni to ina ba ta fahimta to wannan asalin kalmar yamin ita ma da inda ta samu suna kenan da al-half da al-yamin da al-qasam duk ma'ana su guda ma'ana guda suke badawa shine rantsuwa to insha Allah wannan sabon babi da zan karanta zai karantar da mu a matsayin mu na musulmai a shari'ance a matsayin ka na musulmi a matsayin ki na musulma saboda haka ka riga ka daure kanka da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kace ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma na shaida wannan bautar da zan yi ta zan ma Allah sai wata hanyar karantarwar annabin rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fa alƙawarin da ka dauka to saboda haka tunda ka riga da mu shine farko to kuma kai daure ka riga tayar da ka daure kanka zaka bautawa Allah ta hanyar karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu musulmi bai da wani nashi ra'ayi baka da wani gani a matsayin ka na musulmi a ina gani da kaza a ina gani addinin naka ne to saboda shi zai baka umurni babu ina gani a addini qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bas e ko bari to saboda haka yana daga cikin dokar musulunci Allah da kanshi yake faɗa mana a cikin alqur'ani cewa ma faradna fil kitabi min shay'i ba mu bar komai ba a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce hayya muka bayyana muku babu wani abu da musulmi zai buƙace shi a musulunci ce babu ai wani abu babu to bari in kawo ra'ayina bari in ka tunanina bari in ka gyara a ma faradna Allah ne da kanshi ke kuma da yau mutum zai zamna ya kirkiro wata irin tambaya da kanshi kirkiro wallahi zai samu amsa ta musulunci kenan saboda haka addinin musulunci bai da buƙatar wani gyara bai buƙatar kwaskwari ma bai buƙatar ra'ayinka a abini a matsayinka na bawan Allah to ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon sallallahu alaihi wasallam shi ya yarda ya aiko mana don ya karantar da mu mutum ne irin mu don ya zo ya karantar da mu ga yanda Allah yake so shi kuma Allah yake yi masa wahayi kenan saboda haka a addini babu ina gani babu ra'ayi to saboda haka kenan yanzu kai raƙumi ne da aka ala bi zakai ko kuma ka bari duka Allah yana da inda zai yi da kai in ka bi ka bar gaskiya ka bi dokar Allah da tsarinsa to Allah yana da gurin da zai sanya ka a matsayinka na bawa mai da'a bawa mai biyayya, baiwa mai da'a, baiwa mai biyayya ga Allah subhanahu wataala, ya maka kyakkyawan sakamako saboda ni ka kyauta ka, domin Allah ta lillazina ahsanu husna wa ziyada, waɗanda suka kyautata Allah ta ma za mu kyautata musu har da ma ƙari, ƙarin a cikin gidan aljanna. In kuma ka ce a'a ka bucirce a matsayinka na bawa, ka ce ba za ka yi ba, ba tilas, amma kuma ka sani inna rabbaka labil mirsad, ubangiji yana nan yana jiranka. Kullu nafsin za'iqatul maut kullu man 'alayha fan, ba iskar kasar duniyar ce ba ka sha kake ma Allah gandigabe, to jira shi alƙawarin da Allah ya riga ya mata, kullu man duk wanda ya taka ta sai ya zama wata, sai an waye gari babu shi kowai shi. Inda gatanci ne da manzon Allah yana nan sallallahu alaihi wasallam, to saboda haka kenan zaka tarda ubangiji, to shi ma kuma yana da inda zai saka, inda zai aje ka, inda yi daidai da kai kenan. Saboda haka wannan addini mu tsaya ɗan uwa mu yi shi da gaske, ba a yin shi da shahilci. Addinin musulunci shine addinin ilimi, ummatul ilm, al'ummar ilimi, al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al'umma karatu, ummatul ikra, domin farkon wahayi da fara zuwa ma me aka ce mishi ikra, ikratu kenan. Babu wanda zai zo nuna mana karatu, lalacewar musulmi da koma baya sanya ba sa karatu har wasu suka zo su kama. Amma duk wani abu daga musuluncin aka same shi, duk wani ilimi da ka zo ka wani yana maka tunkawo, wani bature ne ko mai jan kunne ko wani dan boko ko da ba, asalinsa musulunci ne. Amma saboda mu ya jahilci addininsa, ya jahilci musulunci, shine yake nan yana tututuya, kuma kayan aroka bai rufa katara, bai rufa asiri. Abinda kake takamar da shi nan, kana ga wani kamar suka zo a musuluncin naka, shi ya zo da shi diya sai ga yau muna alfahari da wale ilimin kimiyya, ilimin fasaha, ilimin kaza, dubu ilimin kaza da sauransu. Da mutum zai je bincika asalin abin, zai ga asalinsa daga musulmai ne, duk waɗanda da suka zama musulman ne. Ma'ana duniya ce wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas, ma'ana duniya ce Allah subhanahu wataala kowane ƙarni da wani lokaci sai ya kawo mata wani canji, shekara ɗaya cycle ɗin nan, to akwai wani canji zai to, yawmun laka wa yawmun alayka, yau gare ka gobe ga wani ka. Saboda haka musulmai suka koma suka lalace suka shiga sharholiya, Allah subhanahu wataala ya canza. Ai da mun gatan da nake muku dan kuna mun da'a ne, kuna mun biyayya, to tunda kun goma irin su, to barin dauko muku lalata tu irin ku dora su yi maganin ku, wannan shi ne ba. Da kuma da musulmai sun gyara, kuma Allah subhanahu wataala sai ya gyara musu, domin alƙawari ne Allah ya yi, wannan yace Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, har abada in dai mu'mini ne to Allah subhanahu wataala bai sallata kafiri akan sa sai in Allah lalace. To amma yau yau dai bai lalace wata al'ummar musulmai goma ce, me abinda arni yau kafirai suke yi musulmai ba sa yi a faɗi guda? In ka ce shan giya ne, to musulmai ba su shan giya? Zina musulmai ba sa yi? Ƙarya musulmai ba sa yi? Kisa, zalunci, wane ne? Dukkan shi nan. Yau to kuma me musulunci? Ba waɗannan abubuwa ne ba Allah ya hane mu dan mu bambanta mu zama al'umma mai nutsuwa, mai san ƴan uwanta, mai mu'amala kyakkyawa, mai amana, mai kaza? To yanzu akwai ta amana? Allah ka shirya da mu kenan. Saboda haka Allah subhanahu wataala yana canzawa. To daga irin wannan canjin ne da suka samu dama su, kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa mana dama, la ya'lunukum khabala wa tuma anittum kad badatil baghdau min afwahihi wa ma tufi sudur akbar. Allah ce wallahi ku yi hankali, duk yadda kaga kuna raji 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 da kafiri arni, wallahi ta baki ne, san bai fada zuciya ba.
kawai idan kafiri ya tabbatar yanzu ba yanda kai iya da shi to sai su saka ya maka makare da mai gidan shi sai ya bika amma ka sani duk rabbi ya samu dama a kanka to wallahi ba zai maka wasa ba kuma alƙawarin Allah haka ne kuma misali duk sun buga la ya aluna kuma habala Allah ce wallahi ba za su takaita muku banna ba wadduma anitum kullum fatansu da gurunsu mi zai wahalar da ku mi zai tutar da ku mi zai kaskantar da ku mi zai walakantar da ku mujiba abin da yake faruwa a Palestine da Gaza duniya tana ji tana gani ko genocide inda aka yi a Rwanda tutsi da hutsi bai kai ba amma mi ake cewa wai kare kansu amma kadiba a rashi kade abinda rashi take a yukare mi suka ce zalunci amma nan abinda yake kadiba ko a dokar arnanci ma akwai mutunta da yaro da mata kuma ba a kai hari a asibiti amma duka kowanne ne ba a karya ba wadduma alitu kad badatil baghdau min afwahim Allah yace kiyayya ta fito a bakin su amma wama tukbi sudur akbar Allah yace abin da yake zuciyar wallahi ya faka inda ma za su samu dama su dinka katsa suna jefawa a cikin wurin suna konawa wallahi da zasu ba sa wasa kawai kafin kafir ya samu dama ne kai amma kai kana rike shi kana cewa kai ai arnan nan kafirin ma sun fi amana ina zan ga amana ko karbin su dan takaitaccen misali diba ɗauki tarihin Paul Biya da president da ya mutu wanda ya gada Ahiju Ahmad Ahiju yaransa ne fa yana masa da'a da biyayya kamar kare da mai gidansa shi ma Allah gafarta masa kuma cewar basira ya zai kana musulmi ka dauki arne ka bashi an ce wannan hatta ya shak abokan gumi da suka mishi da siha ka wannan kai doka amma tsinanne kasacce la'anan nan Allah ka harto zartar da ita Faransa suka tilasta mishi yayi domi sai ne ya bashi karshe da ya bashi ba yaya gawar sa ma yaki ba wai gawar Ali jama'a ka ta kamar yaki har gobe gawar Ali jama'a ta kamar a kagawar ma abin ne ya kiyayya kuma kadiba dadin musulmi ne da suka tarwada kwan matsiyacin a haka zai tafi arna matsiyaci ka dauki misali a Najeriya irin abubuwan da yake faruwa idan musulmi suna shugabanci za ka an zauna lafiya amma kadiba da lokacin Obasanjo kama daga lokacin Obasanjo da ya hau mulki wani kashe-kashe ne ba a yi ba tun daga su Lagos Sagamu zuwa Jos karshe shi kanshi a arnancin nashi ma bala'in da ya ga na bala'in na Jos Joshua Dadi karshe hedi ya huda shi ma a arnancin ba ya ga arnancin shi ne wancan ya fi shi arnancin ma to Allah ba zai faɗi abu ba haka na kawai tafi to amma mai musulmi kar kana nan kawai baka inda duniya ba ta ayi wallahi baka zauna da annan ba ne Allah ya shirya da mu saboda haka mu rike addinin musulunci wallahi ga taniya ba ni'ima ce rahama ce babba saboda haka addinin nan ya karantar da mu komai in ka ɗauki da zaka ɗauki tarihin gabaki ɗaya yakin Salib da aka yi da yadda turawa suka yi kace-kace da kasar musulmi za karya daular musulunci ta ƙarshe ta Usmaniya da kuma yadda suka yi da Turas duka ilimbuka da ɓangare da sauransu suka kwashe na kwashewa suka ɓoye sauran kuma duk suka ƙona saura suka zuba a teku kuma suka juye abin ya koma nasu kamar kana ganin ai kamar nasu ne sun suka yi amma ba shi ne ba duk asalin musulmai ne yanzu ga mutum yana mathematician yana alfahari yana ce atlas da pythagore waye da sauransu asalin pythagore din nan kalma ce da aka juye ta al-khawami rimzin musulmi ne asalinsa shi wannan pythagore amma an ciwo maka kai gari kamar babu ta da wani alaka da musulmi su wani kimiya ne abu kimiya ibnu hibban ne ibnu iyan kai hatta falsafar mu da ake ta ibnu rushd da suka doka suka ma kuskure ma eh to su ibnu barakallahu fi su ibnu sin doki tarihi ya ka doki tarihin waɗannan ka gansu bugana su ma arnatin google ma kai ka samu tarihin waɗannan abubuwa to amma kaga musulmai da yake ba mu karatu dan sar kawai sai mu gari aya sun ci gaba sun waye da sauransu mu kuma ba kwanta sai muka zama consumer no producer shi yasa ya duk suka raina mana kawai musulmai sun zo da consumer ayi aka maka ce oh ka goda ka ce ah France ne wannan ba da ƴan kuma na gane aka sace aka je aka gyaro aka kwashe da arha ko kyauta ma aka je aka gyaro shi kuma aka sayar maka da tsada magana alfahim kana wayo da sauransu to addini musulmi a cikin daidai Allah ce ma farana fil kitabi min shay'i babbar kunga a cikin litabi sai da muka muku bayani dalla dalla so saboda ka musulunci ya karantar da mu tsari wallahi in muka bi shi Allah rayuwar duniyar zaka ci ta da dadi hankalinka a kwance a nitse irin yadda kakanninmu suka nitsu hankalinsu a kwance ba wannan makauci bai cin amana makauci wancan bai taraddadi in aka ce maka wannan aminin wane ne wallahi aminin na gaske ne duk abu ga ba zai ci amana sa ba da gaske ne kakannin al'amina mina mina ne mana sun yi rayuwa kyakkyawa saboda ban gaskiya da suke ba su da iliminmu ba su da karatunmu amma sun sifi imaninsu ya fi namu aiki da shi su hada an ce da malam ya ce ko shi kenan malam ya ce ba kyau to kun an bar shi ba kyau kun wasa neman aya ko hadisi kawai malam ya ce ba kyau to ba kyau an tsaya amma yau kai ka karanta kai ka karanta qala la a jayo maka aya a fasara a jayo hadisin a fasara ba kyau kuma ka aikata la ilaha illallah amma ya rostate kartin zuwa a hankalcansu suna san junan suna kamnar junan suna rika da amana amma yau kace aka ce yau wai da Allah a garin ku ko a ungugu da Allah samu mutum guda mai amana sai ka yi da Allah amana ce za a bada samu mana mutum guda sai ka zauna ka yi tun buntun sai ka yi nazari dogon lumfashi sai ka ja dogon lumfashi ce ga wata dukiya amana ce ake so a bada da Allah zaɓa mana guda sai an yi lissafi to amma a damarin kaɗi ba wallahi da zamanin kakannin nan namu da wanda suka wuce iyaye da kakanni su in aka zauna aka ce musu wai to ana neman lalatacce ne to shi ne sun kuma za su zauna su yi tunani sai a ce to shi za a yi lissafi ce to ko unguwa gari kaza ko unguwa kaza ko ƙauye kaza akwai dai wani dai lalatacce ko kaza kaza da ko lalatacciya isu ne za a zauna ana nazarin a samu maka eh fansan da za su yi na samu lalatacce a yanzu kuma fansan da za a yi na samu amidacce ku diba kontrar ɗin abu aksin abu Allah ka shirya ku to ya za a zauna lafiya ka fita kana tare da gidanka ka ba kuma ko ina da na kusa ne dan uwanka musulmi zai zauna ya yi hau Facebook ko Twitter ko minani ya rubuta ƙarya ya yi sharri a kan siyasa ko a kan farci ya maka kasafi ya maka yarbe duk ya manta da lahira za a je gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa kuma shi yana ɗauka kamar ba komai ba ne ba tahsibuna ruhayinan wa huwa inda Allahil azim kuna tsammani abu ne mai sauki amma abu ne mai girma a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah kare mu to wannan sabon babi da zami zan karantar da mu akan yaya ya kamata musulmi ya yi rantsuwa da me ya kamata ka rantsi da kuma dan ne bai dace ba ka rantsi wani irin alwashi ya kamata ka yi da kuma wanda bai dace ba wannan shine abin da babu insha Allah zai karantar da mu babun sai fara waman kana halifan ومن كان حالفا فليخلف بالله او ليصمت duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa to falyahlif billahi karantsa da Allah aw liyasmut ko kai shi karantsa da sunan Allah ko da subbar Allah ko da kadaituwar Allah ko da dawwamar Allah ko da samuwar Allah irin dukkan abin da ya shafi siffofin Allah wannan shine ma'ana abin da ya shafi mahallincinka kai rantsuwa da waɗannan amma ba a rantsuwa ko da annabi ba zaka ce na rantsa da annabi ba baratana kuma wani ƙasa saboda haka ana rantsuwa da abin da ake girmama a shari'a babu kamar mahallicinmu to abin da Allah ya dora mana ya shar'anta mana a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma in dai har rantsuwar ta kama zaka rantsa to ka rantsa da Allah Allah uriya karfe bakinka in ku ba zaka rantsa da Allah ba to kada ka rantsa da komai ishiru in kuma ba haka ba zaka ja ma kanka masifa zaka ja ma kanka bala'i shine muzala ce awul yasmut ko kai shiru kana ka zanan lilzim ti shiru ma'ana me wako wannan rantsuwa to ka lilzim ti shiru kai me ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce manzon Allah ya ce ala adatul istifta ku saurara ya ku bayin Allah inna Allah yanhaakum an takhalifu bi abaikum faman kana haliban falyahlif billahi aw liyasmut muzalla sallallahu alaihi wasallam ku saurara ya ku bayin Allah ya ku musulmai maza da mata man ka inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum ma'ana Allah ya hane ku da ku yi rantsuwa da iyayenku su can a jahiliya daraja iyaye ta sahi mutu yace na rantsa dan babana ko dan uwata ko dan saki suna girmama waɗannan abuwa su ne rantsu ba ga shi can ba inda mai ahadari yayi bayani ce wa aymanu talaqi wanda harin muslim ko rantsuwar saki ma'ana a can suna rantsuwa da saki in ba haka ne ba to wallahi mata ta tasa ko na saki to duka wannan manzo Allah da yazo yake ce ala ku saurara ya ku bayin Allah inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah subhanahu wataala ya hane ku kada ku yi rantsuwa da iyayenku daga yau wannan babu ya fice wannan jahiliya faman kana halifan falyahlif billahi duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsa da Allah aw liyasmut ko ya shi wannan ita ce doka ta musulunci in matsayinka na musulunci to ga inda musulunci ya shar'anta mana an ji wannan ko yace to wa yu'addabu man halafa bi talaqin aw itaqin wa yalzamu duk mutumin da ya rantsuwa a musulunci da wani abu wanda ba Allah ba ma'ana ya rantsuwa da saki kamar yadda Laraba can suke a jahiliyar su ko mutum ya yi rantsuwa da babansa ko mutum ya yi rantsuwa da ma'aifiyarsa ko kuma mutum ya yi rantsuwa da yanci yantawa shine itaq bi talaqin da saki aw itaqin ko kuma yantawa saboda haka in ba haka bane ba to bayi na ji sun tunki na rantsi da da wannan yanci to saboda haka a shari'ance in musulmi ne to saboda haka hukuma alƙali ko shugaba sai ya kai shi a ladar da shi a same shi a samu su hulala ko goma ko ashirin yace ku je ku mishi hulala a hulale shi da kyau ki gobe ka saki to kaga wani ya ga an yi to ba zai saki ba ko kuma a dora mishi in ya danganci shi wannan mai aka ce ana alƙali ko shugaba zai ga wata irin finishin ta fi dacewa ba mamaki wani in aka buge shi ba zai yi shi komi ba to amma kuma aka tabo shi da bangaren kudi sai a ce to an dora maka an ci tare ka kaza kuma gobe ne rantsa da wani Allah to wannan shine a dokar musulunci duk wanda ya rantsa ba da Allah ba musamman mutum ya ce aradu mun kun gane yanzu ana ta tafaran kwatsa ko aradu ko tantan ta bisa ko tarnatsa duka waɗannan ya saba kawai mutum ya ce har ma kan wani ta na nan na tsaye da nonon uwata to duk wannan haramun ne haramun ne haramun ne bai dacewa musulmi yayi wadannan abubuwa duk inda musulmi yake musulmi mu shi haramun ne musulmi ya rantse da wani abu ba da Allah ba ba a rantsuwa da aradu ko ta kwaran kwatsa ko ta tarnatsa ko ta bisa ko yanzu in ka je ma wajen bangaren yan Saudiya su da rumbu suke hatsewa ce da rantse in ga rumbu su ganin rumbu ba alheri bane ba har da rumbu rantsewa ake to idan mutum ya haka duk wanda ya rantse a matsayin musulmi to ya sabawa Allah da manzo yayi nifi haramu ne ya aikata ba a rantsuwa da wani abu sai da Allah subhanahu wataala kenan idan yayi in ana shari'ar musulunci to hukumta wannan mutumin ake shine wayu addamu ana nazartar da mutum man halafa bi dalakin wanda ya rantsuwa da saki au itakin ko entawa bayan Allah dabtar da shi to kuma ga hukunci wayal zamu kuma abin da ya rantse kuma ya lazabce shi ce na rantse da nonon mamata sai nayi kaza na zan baka kaza sai shugaba ya kira shi alƙali ya kira shi to rantsuwar da kai da nonon mamanka to sai ci kai shi a mishi bulala 20 ko ku kai shi a mishi bulala 30 ko ku kai shi a mishi bulala 10 ma'ana anan shari'a ta ba shugaba dama alƙali ne jagora ne a ladautar da shi dan gobe kawai ne ƙara bayan Allah ya ladautar shi a ce to kuma abinda ka rantsi akai kuma ya lazimce shi sai ya ba da wannan abu ma'ana abinda ya rantsa kuma yanzu ya zama dole sai ya yi kun gane kenan finison biyu bayan rantsuwa ba ta yi ba tunda ya saba wa Allah da manzo an hukumta shi to kuma sai Allah ya zumta mishi abin da ya rantse akan kuma sai ya yi shi ce na rantse sai na azumi 60 to sai a tarzuta shi sai ya azumi 60 ina ba ta ku bai da to ga finishin wannan ita ce ka'ida a shari'ance Allah dauta shi da kai kuma a tilasta ka kai wala sunya wala kafarata illa fil yamin billahi azza wa jalla aw bi shay'in min asma'ihi wa sifatihi mun ji wannan to yanzu kuma wala sunya babu togaciya wala kafara babu kafara a cikin idan mutum yayi rantsuwa da wani abu da wani abu wanda ba Allah subhanahu wataala ba babu togaciya babu kafara illa fi yamil fil yamin billahi azza wa jalla sai fa lokacin da mutum ya rantsa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya aw bi shay min asma'i ko kuma mutum ya rantsa da wani abu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wasu fati ko sufofin Allah subhanahu wa ta'ala kamar sunan Allah al-aziz al-bari sufofin Allah al-alim al-qadir al-irada as-samu duk waɗannan sufofin Allah ne al-basar al-hayat duk wanda ya rantsuwa da wani abu to babu waɗannan abubuwa akan shi sai idan mutum yayi rantsuwa da Allah anan ne ake togaciya me ake togaciya sai me sunya in shine insha Allah rantsuwa da Allah ita take da wannan martabar a hada ta da ce insha Allah amma in kai tsarkuwa da aradu to bata da wannan abu saboda bata kai daraja a ba hada ta da insha Allah daman me ake cewa laifi ne kai amma in ka rantsa da Allah ko ka rantsa da sifar Allah ko da sunayen Allah to wannan kuma kana iya togaciya ka ce insha Allah wane wallahi tallahi billahi allazi kaza inna za a yi shi insha ka ce insha Allah wannan abin nan ce zan baka shi insha Allah ina fatan kuna gane darajar ma'ana anan girman Allah ake girmama ita ce ake ma wannan abin insha Allah ita ce sunniya ne ce insha Allah wa man istathna fala kafarata alayhi idza qasada al-istithna to mutun yayi rantsuwa da Allah sai yi sunniya ma'ana shine yayi togaciya togace shine ce insha Allah kuma da gaske har a zuciyar shi babu wani kaikayin munafici da gaske yake wani insha Allah wannan insha Allah ba ta munafici ce ba da gaske ne kawai Allah fatan Allah ya bashi ikon cikawa sai daga baya Allah bai bashi ikon cikawa ba wani abu ya faru mutum ya yi alƙarci wani nan insha Allah gobe zan fito maka da kuɗi kaza suna nan na ware maka kuɗi ko kuma kaza in nan wani kaya ko wani kaddara ce wallahi da gaske insha Allah gobe na zo maka da shi washe garin kawai dare sai ƙurawa ya biyo sai kwashe wannan kaya kuma shi bai da wani abu sai shi kuma kaga ya yi rantsuwa amma kuma ya ce insha Allah ina fata kun fahimta to wannan insha Allah da ya faɗe ta fi sabilillah to ta kare mishi ta wanke mishi wannan abu babu wata kafara a tare da shi ba sai kai kafara ba wannan insha Allah da ka hada kuma har a zuciyarka har a zuciya haka ne ba ta munafici bane ba to har agun Allah Allah ya wanke ka ba ka da laifi domin Allah ne bai yarda ba Allah ne bai kaddara ba kuma babu kafara babu zance a ce ai sai kai kafara ai rantsuwa kai eh nayi rantsuwa amma kuma hin hada ta da sunniya da istisna shi sha Allah dai in Allah ya so to kuma Allah ne bai so ba kuma da abin da umurnin Allah ne wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah ina ba ta fahimta to kun ga hukunci da kenan duk wanda ya rantsuwa da Allah shine gashi yace wa qala insha Allah yace insha Allah wa wasalaha bi yaminihi qabla an yasmuta wa illa lam yanfa'u zalika sai hada insha Allah tashi da rantsuwa insha Allah wallahi wani gobe san ka ba kaza ko kuma wallahi abun yana na aje gobe don zan dauko maka shi da insha Allah da rantsuwar duka ya hada su a tare kuma a zuciyar shi da gaske ne to nan babu in abun bai faru ba baka da kafarar rantsuwa babu Allah ya yafe maka shine ku riba kanka ce kuna gani ko ce wa wasalaha bi yamini ya sadu da insha Allah shi da rantsuwa qabla an yasmuta ba kafin da ya shiru ba sai da ya shiru ba ka ce kaza in nan ta kai kai wani insha Allah a to sitrota ni da kai nazari ashe ƙarya ce kai ko kuma abu ne wanda ba yace wa illa lam yaqulu zalika in har sai da mutun yayi shiru yayi tunani to kai yace insha Allah to yanzu insha Allah ba ta da amfani ba ta ta amfane ka ba sai kai kafara ta barakallahu fik kenan tawili ne kai yanzu wannan insha Allah daga baya ne kace insha Allah to ba za ta amfana ba yanzu in baka cika wannan abu ba to sai kai kafara amma directement da insha Allah ka da rantsuwar duk gabaki da lokaci guda kafin ka lufaza kai kuma tsakaninka da Allah to yanzu insha Allah ka za ta amfane ka wannan kafara ta rantsuwa idan mutum bai yi abu ba kafara Allah ya doke maka ita babu musulunci ya yi amma idan mai yi ba to anan insha Allah ba za ta amfani ba za ta dauke maka wannan abu an ji wannan to mu ci gaba wal aymanu billahi arba'atun fa yaminani tukaffarani wa huwa an yahlifa billahi in fa'altu aw yahlifa la yaf'alanna wa yaminani la tukaffarani ihdahuma lagawul yamin wa huwa an yahlifa ala shay'in yazunnuhu kadhalika fi yaqinihi thumma yatabayyana lahu khilafuhu fala kaffarata alayhi wala ithma wal ukhra al halif muta'ammidan lil kadhbi aw shakkan fa huwa athimun wala tukaffaru dhalika al kaffara wal yatub min dhalika ila Allah subhanahu wa ta'ala ta mu saurari wannan gaba da kyau shi wal ayyab wal aymanu billahi arba rantsuwa da Allah rantsuwa abu hudu ne banda su babu da zara ka fice ko ka leko wani to ka saba shari'a rantsuwa da Allah rantsuwa huduci fa yaminani tukaffirani rantsuwa biyu ana mata kafara wace ce ce huwa an ya halifa billahi shine na farko mutun ya rantsa da Allah su kuma harfar rantsuwa ba su hudu ne wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wawun wallahi tallahi ta'un billahi ba'u harfa uku cika wallahi ko tallahi ko billahi in fa'altu shine mutum ya rantsuwa da ce in na aikata kaza to kazan nan sai baka aikata ba aw ya alifa la yaf'alanna ko kuma ya rantsi cewa zai aikata shine ma yukafir yaminani ahadu ma anta kun yaminin mun aqidata alal birr wa haqiqatuha an yakuna khaliban ba'iran albahu muwafiqan an yahlifa billahi in fa'altu la af'alu thumma yaf'alu mutun yace in na aikata kaza to kaza inna to kuma sai ka aikata ko kuma mutun ya rantsa yace bazan aikata kaza ba kuma sai ka aikata to duk wanda ya rantsuwa yace ba zai yi kaza ba kuma sai ya abu to sai ya yi kafara in nayi kaza sai ka yi to sai ka aikata a zai yi kaza sai ka yi sai ka yi kafara aw ya halifa la yaf'alanna ko mutum ya rutsa ce wallahi zan aikata kaza sai kake aikatawa to saboda haka sai kai kafara zan aikata in na aikata kaza to kaza zai kuma ya ce in na dawo wallahi in na dawo da iyalina kamar na yi kaza kuma sai ka aikata sai ka dawo da ita ko mu wallahi ba zan dawo da ita ba sai ka dawo da ita to sai ka aikata an fahimci wannan mutum ya rantsa cewa zai aikata kaza sai ya ki aikatawa to sai ka aikata ko kuma idan na aikata kaza kaza ne sai kuma ka aikata abu ko kuma zan aikata kaza kuma sai ka ki aikata ka ki aiwatarwa zan zartar da kaza to waɗannan abubuwa duka za a yi musu kafara idan mutum baka yi ba ka ce za ka yi sai ka ki to sai ka yi kafara wa yaminani la tukaffirani biyu su kuma ba a musu kafara ihdahuma lagal yamin shine na farko ya sassar rantsuwa ya sassar rantsuwa ita ce lagal yamin ya sassar rantsuwa take shine wa huwa an yahlifa ala shay'in yazunnuhu kadhalika bi yaqini mutum ya rantse akan wani abu tsakanin shi da Allah a bisa ga yaqininsa kan wani abu haka ne a iya sanin sa ne babu wani munafici da gulgulo tsakanin shi da Allah ne kan bisa ga kyakkyawan yaqininsa kyakkyawan zatarsa abu haka yake ashe abu aksi kawai sai daga bada aka zo aka diba abun ba haka bane ba to saboda haka wannan ba sai yayi kafara ba ba mata kafara ina fata an gane kiyo almusulunci yana amfani da gaskiyar mutum mutum dan adam yana da daraja summa tabayyana lahu khilafuhu wala kafarata alayhi wala isma saboda haka sai daga baya sai abun yayi sabanin abun sai bayyana ci a'a wani wannan abun fa kaza ne lamba kaza ne a'a ko kuma kala kaza ne a'a ko kuma abun kaza ne ci kai ya tsakanin shi Allah kawai abun da ya bashi saboda masa shi ko ba haka bane ba ci wani wallahi ba haka bane ba amma tsakanin shi Allah kawai ya yakinin shi to saboda haka fala kafarata alayhi wannan mutumin babu kafara a gare shi wala isma kai ko zulubi bai ba Allah subhanahu wataala ya yafe masa saboda kyakkyawan yakinin sa ba ƙarya ce niyya ba iya sanin sa ne iya yakinin shi ne kuma ba yi ganganci ba kuma ba ganganci ba ne bai iya sanin sa ne ko iya zaton sa ne ko wanda abin ya saba haka yanzu ake an canza abu bai sani ba nace abin da na saba yi na saba zuwa inje in yi kaza inda kaza da sauransu saboda haka bai san an canza ba kawai da yanzu ashe sabanin abu to babu kafara babu zunubi shari'a ta yake musu wal ukhra al halif mutaammidan lil kazibi tabiu wanda bata da kafara ita kuma ba kafara ita kuma ta fi karfin ta doki kafara babu zancen kafara anan shine mutun ya rantse da gangan lil kazibi kuma akan ƙarya da gangan ya san ƙarya ce kuma ya rantse aw shakkan ko kuma a'a yana kokonto akan abu bai da yaki ne ba shi kanshi kokonto yake amma kawai sai karfin hali ya yi rantsuwa akan abu fa huwa asim to anan sak shi wannan mutum ne ya aikata zunubi mai zunubi wala tukafir zalika kafara kafara amma ba ta doke mishi ba ta warware mishi ba ta wanke mishi wannan zunubi daman suka fara ita amfanin ka fara ta wanke maka wancan danshi da kai balshe to ita wannan rantsuwa idan mutum ya rantsa akan ƙarya ko akan abin da bai da yakini akan ya rantsa da gangan to babu zancen ka fara ta abin ya laifin zunubin ya fi karfin ka fara ba ta iya wanke shi shi yasa ya ce wala tukaffiru zalikal kaffara kaffara bata yi ta kankare maka wannan abu wali yatub min zalika ila Allah subhanahu wa ta'ala kau abin da ake bukata a gurinka yanzu kuma tuba ne kai yanzu ana bukata tuba sai kuma mai ahadi ya ce wa shurudu tawbatu an nadamu ala ma fata wan niyatu Allah ya ude ila zambi fi ma baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka ma asyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha yanzu ko abu da ake bukata ka cika sharuɗan tuba annadamu alama fata yin nadama afsa abin da ya fice wani yato Allah ya uda ila zambin da niyya ba za ta sake kuma kan wannan zunubi ba fi ma baqiya alayhi cikin abin da ya saura a gare shi min umrihi na daga rayuwarsa da kwanakansa kuma wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha da annan take kuma mutum ya bar wannan safan Allah in kana mutalabbisan biya idan ya kasance yana cudanya da ita a ciki alal misali mutum yana shan giya ne ko kwaya ko wani abu to saboda haka anan take fasa kwalbar ya doki abin ya watsa ya daldaka ko jefa gurin kenan alama tuba yanzu yayi in bai baka ci a bari in karasa to saboda haka yanzu me yake cewa me yake ta tuba bai yi ba ita kuma tawbatan nusuha ake so a kire wale to min zalika ila Allah ita wannan ba ta bukata kafara to saboda ka sai tuba zuwa ga Allah kenan kun ga rantsaye guda uku biyu ana musu kafara biyu ba a musu kafara duk mutumin da ya rantsa zai yi kaza sai bai yi ba to saboda haka sai ya yi kafara a mutumin da ya rantsa akan abin da yana zaton sai yakinin sa kaza ne sai abin ya daga baya bayani ba haka ne ba ba tare da niyyar munafici da sauransu ba to wannan an yafe masa wanda ya rantse kuma da ƙarya to shi kuma kafara ba ta yi sai tuba ina ba ta fahimta to ya ce to wal kafaratu ida'amu 'asharati masakina minal muslimina al ahrari muddan likulli miskini bimuddin nabi sallallahu alayhi wa sallama wa ahabbu ilayna allau zada ala muddi mislu thuluth muddin aw nisbihi aw nisbi muddin wa zalika biqadari ma yakunu min wasqi 'aishi him fi gala'in aw rukhsin wa man akhraja muddan ala kulli على كل حال أجزاءه وإن كساهم كساهم لرجل الكميس وللمرأة كميس والخمار أو عتق الرقبة مؤمنة فإن لم يجد ذلك ولا إدآما فليصم ثلاثة أيام يتابعوهن فإن فرقهن أجزاءه وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا to mun jira tsayin da ake ma kafara da wanda ba masa kafara ko to yanzu kuma wani zai tambaya ta to meye kafara to ga shi ma shine akai mana bayani kafin ka tambaya ga amsa wal kafaratu ita kafara idan mutun yayi rantsuwa kuma abin bai yi ba ba an ce yi kafara ba to ya ake kafara to ga kafara ku rike idan amu asharatu masakin minal muslimina al ahrar na farko ka ciyar da miskine 10 musulmai in ka sa arne to bai ba in ka ciyar da arna basi ba in ka ciyar da kafire basi ba in ta ka ciyar da maguzawa duk basi ba sai musulmi ka ciyar da musulmi 10 miskinai su ma kuma ga a musulman ma kuma ga ciyar da masu hali su ma bata yi ba miskini aka ce wanda baya da shi ka samu miskini 10 al ahrar ya ba bayi ba in ka ciyar da bayi su ma bai ba muddan li kulli miskini kowane miskini a mishi muddu ma'ana kamar yanzu a ce fula garmi isashiya wanda ta san zaka iskato ya ciye koshi mai dadi ka samu mutum 10 ka musu fula mai kyau ga abinci ga dessert da komi li kulli miskini kowane miskini shine bi muddin nabi sallallahu alaihi wa sallam gurgurdan muddin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in kuma danye zaka bada to sai ka hada da kayan gyara shi to kaga ya kuma ka sauke ka gyara ka gayyaci miskini 10 ka ciyar da su su ci shi sha hani amariya wa habu ilaina allau zada ala muddin mala yace abin da yafi soyowa gare mutun ya kara ma akan muddin misal sulusu muddin kuma musallan a ƙara mudu da enciyar aw nisbu muddin ko kuma mudu ɗaya da rabin mudu wa zalika bi kadari ma yakunu min wasqi aishihim ma'ana wannan kuma shari'a tana dibawa gurgurdan yanda zai kasance tsakatsakiyar rayuwarsu min gala'in aw rukhsin na wajen tsada ko sauki wa man akhraja muddan ala kulli halin ajza'ahu malaci amma kuma a takaice inda mutum babu halin sai ya fitar da dai muddin bai kasa da mudu ba to yayi amma abin sai samu ne to a ƙara a sama mudu ko ya zama mudu da sulusi da enciyar ko kuma mudu da rabi in kuma babu abin ana cikin wani hali na tsanani sai ba da mudu daidai mudin dai ya ka to yayi wa in kasahum kasahum lirajul kamisin wal mar'ati kamisin wa khimarin idan kuma yanzu tubatarwa ne zai yi wannan miskinan ba abinci ne zai ba sau tufafi ne zai musu yanzu kuma kowanne in maza ne sai ne sai a ji a mishi lirajul sai a mishi complete riga da wando wal mar'ati kamisin wa khimarin ita kuma ce a mata riga da zane kuma hadda hijabi baka ba ta sana kadai babu hijabi ai kuma baka yi ba wa khimar himar in shine hijabi mayafi wanda zata lullube jikin ta gabaki da kenan tayu an baka dama ko ciyarwa ko tubatarwa in tubatarwa ne ko wani a mishi riga da wando in ba take ce to ita kuma sai an kara mata da hijabi in kuma mai sa ma niqabi ce a ce to kara mata hatta niqabi aw ittaqi raqabati mu'mina ko kuma mutun ya ciyar da ya enta
mumina baiwa mumina ko mutum ya ciyar da baiwa ya yanta baiwa ya sai baiwa ko in yana da baiwa ya yanta ta to shikenan yayi kafara ta rantsuwa
fa in lam yajid zalika idan bai samu haka ba wala id'aman kuma babu ciyarwar bai da halin da zai ciyar bai da halin da zai musu tufafi bai da halin da zai duka waɗannan abubuwa fal yasum salasata ayyami mutabi'una to yanzu a lokacin ne sai in babu waɗannan to sai mutum yayi azumin kwana uku mutabi'una yayi su ajire kwana uku azire shine na ƙarshe kenan babu mutum bai da halin wanta to shine sai mutum yayi azumin kwana uku fa in farraka hunna ajza'ahu idan ya rarraba su yayi su daban-daban bai hada su ajire ba ba laifi yayi gida ma da sai yayi kwana uku ne azumin kwana uku ake bi shi walahu an yukaffira qabla al-hinth sa'annan kuma mutum ya samu zai iya yin kafara kafin yayi karin aw ba'dahu ko kuma bayan yayi karin ma'ana mutum bayan kai wannan kai kafara bayan hinth ko kuma bayan kafin hinth ko kuma bayan hinth wal ahabu ilaina wa ba'da his ahabu ilaina ma'ana bayan mutun yayi kafara shi yayi ma'ana ba mutun ya karya abu yayi kafara shi yafi amma din da mutun yayi ko kafin ko wannan duk shari'a ta bashi dama wa man nazara an yudi Allah to yanzu kuma za mu shiga bayani akwai lokaci to he mu kwana anan sai mu tashi kenan nan kuma yanzu kenan mun gama da bayanin rantsuwa yanzu a shiga kuma bayanin akan alwashi kenan sai mu kwana anan insha Allah da fata abin da daidai Allah ta rabu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana kula ga tunna lihiri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kumbuce mata fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته